أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك الدعاء وأن يمتين وأن رانا متارن البركة رانا اللهدي شابي وقوت رمضان مي البركة هجر فرنج كاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوا مدينة دبو ديد أريه دود أربعين دبكوي wanda kuma shi yayi daidai da 1 ga watan Mars miladi a aihu Isa dan nana Maryam alaihi salatu wassalam 2026 a wannan masallaci na markazul Imam al-Bukhari littahfiz al-Qur'ani wa dirasat al-Islamiyya dan ci gaba da tafsirin al-Qur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowace rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana gamdakatar fadin daidai kurakurai. Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya. Ajiye mun kon aya ta 26 a cikin wannan sura mai tarin albarka, suratul Nisa. Kuma za mu tashi akan aya ta 27. Kafin muke ci gaba, akwai wani tambihi da wani ɗaya daga cikin shugabanni na wannan ƙungiya ta Alkitabu Sunna ta ƙasar Niger, fadilata Sheikh Sanusi, ya mana a cikin karatun da ya gabata na shekaran jiya da na jiya bisa kan mas'ala ta hadisai waɗanda suke na ƙarya. Babu shakka hadisai na ƙarya hadisai ne waɗanda babu wani ahlis sunna da ya yarda da su. Abinda yasa na ambaci suna saboda fadilatul Sheikh yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman da suke ƙarfafa matasa a cikin tafiya ta Alkitabu wa Sunna. Na roƙon Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya da dukkan jagororin Alkitabu wa Sunna. Alhadithul mawdu' malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi, bal sun fidda littattafai daban-daban a cikin hadisai mawdu'ayye. Sun hidda hadisai mawdu'ayye suka ce wannan hadisi bai inganta jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Da haka duk mai son ya binciki hadisai mawdu'ai, to akwai littattafai da aka rubuta a kai, kamar irin littattafan da al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya rubuta al-mawdu'at. Yana daga cikin mafi shaharar littattafan da aka rubuta a kan hadisi mawdu'ai. Akwai al-lali'ul masnu'a fil ahadithil mawdu'a na wallafar al-imam Jalaluddin Suyuti, wanda ya mutu shekara ta 911 hijira daga Makka zuwa Madina. Akwai Ibn Iraq al-Kinani wanda ya rubuta tanzihu shari'a al-marfu'a anil akhbari shani'a al-mawdu'a. Akwai al-imam al-Shawkani Muhammad Ibn Ali al-Shawkani ya rubuta al-fawa'idul majmu'a fil ahadithil mawdu'a. Wannan littattafai su ne jigajigan littattafan da aka rubuta a kan hadisai waɗanda bai inganta a jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. akwai silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a na wal lafar al imam nasiruddin al albani Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama sannan mu ma akwai wani karamin aiki da muka yi akan al hadithul mawdu'a al ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi fi al mujtama' al nigeri qannina muzajan ila daga cikin littafan da na fara rubutawa akan ilimin hadisi muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu da jingina mu annabi abunda bai fada ba annabi yace duk wanda ya mini ƙarya da gangan ya bidi kujera shi a cikin wuta Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ajiya yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala yana son ya bayyana muku shari'o'i kuma ya shiryar da ku hanyoyin wayanda suka gabace ku wa yatuba alaykum Allah ya karbi tuban ku wallahu alimun hakim Allah masani ne gwani mai hikima sai ya ci gaba da cewa wallahu yuridu
wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa yuqallibakum al-insanu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
Ubangiji ta'ala yace yuridullahu an yukhaffifa ankum yuridullahu wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima Allah ta'ala yace Allah yana nuhin ya karbi tuban ku ya yahe muku laihukan ku wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat su kuma wa'anda suka bi sha'awowin su suna son an tamilu maylan 'azima ku karkata karkata mai girman gaske wannan ayar ce wadda Allah ta'ala yuridullahu liyubayyana lakum kamar mai cewa yana iya cewa a cikin wannan ayar akwai takrar akwai maimaiti tsakanin wannan ayar da ayar da ta gabata wadda Allah ta'ala yake bayyana cewa yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wallahu ghafurur rahim haka ne wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima to idan muka dibi siyakin wannan ayar da wadda ta gabace ta kamar akwai maimaici to amma a cikin alqur'ani duk lokacin da kaga kalima ta maimaita ko kuma harafi ya maimaita ko kuma jumla ta maimaita to ka sani ligharadin ma'anawiyyin aw lafziyyin kenan li ma'ana ana maimaita kalima a cikin alqur'ani ba haka bane sahabala a akwai ma'ana wanda ke sa a maimaita abu a cikin alqur'ani dan haka idan kaga aya ta maimaitu kaso daya kaso biyu kaso uku to imma ligharadi tawkidi wa imma litawti'a tana zawwa ko dan ta karfafa abunda Allah yake son ya hukunta bayinsa akan shi ko kuma dan ayi ma bayu shinkida akan wani abu kamar idan ka diba cikin suratul rahman Allah ta'ala ya yawaita maimaita fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban to wannan dan a ƙara ƙarfafa ni'imomi wa'anda Allah ta'ala ya bayinsa mabambantan ni'imomi haka idan Allah ta'ala ya ambaci ni'imomi da yawa fihima ainani tajriyani a cikin alcikin aljanna akwai koramu masu gudana aka ambaci nau'in koramun sai a ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wa'anni kalan ni'imomi ne daga cikin wa'annan ni'imomi na ubangiji ko da za ku karyatawa kaga wannan ya bayyana cewa duk ayar da ta zo a cikin alqur'ani tana da ma'anarta kuma tana da mafita ta wadda malaman ijazul qur'an suka fitar na wannan aya dan haka idan ka diba a cikin suratul mursalat zaka ga Allah ta'ala kuma ya maimaita wailun yawma idhil lil mukaththibin sai a zo a ce wailul yawma idhil lil mukaththibin hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin waylun yawma idhil lil mukaththibin haka dai har zuwa ƙarshen suratul mursalat dan haka duk lokacin da kaga Allah ta'ala ya maimaita kalima to akwai wata manuwa da ake son a isar a cikin wannan sura ko kuma a cikin wannan aya yanzu misali idan muka dau suratul mursalat waylun yawma idhil lil mukaththibin na farko da Allah ta'ala ya ambata bayan ya ambato ni'imomin shi na iska mai tsananin ƙarfi da mala'ikun da Allah ta'ala yake aiko uzuran aw nuzran sai Allah ta'ala yace inna ma tu'aduna lawaqi lalle abunda aka muku alƙawari na kiyama zai au kiyama tabbas akwai ta ba sha wala barin shuni bane Allah yace fa idan nujumu tumisat wa idan samaa'u furijat wa idan jibalu nusifat wa idan rusulu uqidat li ayyi yawmin ujilat ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل سي الله يتي ويل يومئذ للمكذبين كدي با كوغا الله سي أنفاني دا ليوم الفصل دومين رانا الرربيوا إذا تي وتي رانا رانا تاتي القيامة سي الله يتي ويل قرن عذاب يا تبت يومئذ أو ترانا وتي رانا يوم الفصل غوا للمكذبين غوا إذا سكي كريه ترى رانا تاتي القيامة sai Allah ya ce alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin waylun yawma idhil lil mukaththibin Allah ya ce kadhalika kamar haka ne naf'alu bil mujrimin muke aikatawa ga wanda suke ijrami wanda suka saba ma Allah mujrimai sai Allah ya ce waylun bani waylun qaran azaba ya tabbata yawma idhil awannar ranar da za ai azaba ga wanda suka yi saba suka saba ma Allah lil mukaththibin ga wanda suka kareta Allah suka kareta tashin alqiyama alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun waylun yawma idhil to haka dai zaka ga kowace aya daga cikin ayoyin suratul mursalat tana da tansiki na wannan wailun yawma idhil lil mukaththibin haka idan ka dau suratul rahman haka idan ka dau kowace sura daga cikin surorin alqur'ani wanda zaka ga kamar akwai maimaiti a cikin ta to shine nan al-imam al-uthaymeen yace akwai fa'idodi guda biyu waɗanda ke nuna cewa wannan maimaiti ba yadda ake tunanin shi bane yace al-fa'idatu al-ula at-tawkid akwai fa'ida ta karfafawa Allah ta'ala ya bayyana a aya ta farko Allah yana son ya yahe mabayunsa domin shi Allah mai karban tuban bayu ne kuma mai jin kai a aya ta biyu sai Allah ya ce wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawat to nan dan a karfafa ma ta'kidi ne na yadda Allah yake son son yafi mabayunsa shine ce wa idza akkada Allahu azza wa jalla annahu yuridu at-tawbata alaina fa inna dhalika mimma yasurru lalle idan Allah ya karfafa cewa yana son ya yahe mabayunsa to wanda yana faranta rai mahaliccinka yace ina son in yafi maka babu shakka yana faranta rai kuma wannan yana ƙara nishadi a cikin ayyukan bayu lokacin da bawa ya saba ma Allah sai ya samu natsuwar cewa ubangiji ya ce zai yahe to lalle tabbaz zai ƙara samun natsuwa abu na biyu akwai at-tawti'a akwai tamhid shinkida akwai shinkida da abinda Allah ta'ala yake son ya bayyana shine nami na bayanin waɗanda suke biyar sha'awarsu shine yace wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima Allah yana son ya yahe mu amma waɗanda ke son su bi sha'awarsu masu biyar sha'awarsu suna son ku karkata karkata mai girma wannan ayar ta bayyana mana cewa bayun Allah sun rabu mataki mataki a rage ce wannan ayar ta bayyana mana cewa bayun Allah sun rabu mataki mataki akwai wasu daga cikin bayon Allah waɗanda su babban burin su su ga cewa ka bace ka batar wani shi babban burin shi ba mutunan kware bane dan haka baya kamnar kowa ya zama kware to idan muka diba a wannan ayar akwai alhadaru min ahli albid'i Allah yana yi muna hannunka mai sanda game da yan bid'a لأن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين دان أن بدع سر أبو جدابيو أكوي جاهل أن بدع أكوي مال من أن بدع شي جاهل أن بدع ينادى شبهوهين وأن سر كتد شي جمد بيرغسكيا da haka shi kullun son yake ka bi irin wa'annan shubuha nashi kada ka bi hanya ta godabi na gaskiya shi kuma malamin dan bid'a kullun abun da yake so yana da wani sha'awa taran shi yana son a dinga dudduka mishi ana yi masa sajada yana son kullun a ce wannan matsayi nashi a dudduniya babu mai irin wannan matsayi to kaga sai Allah ya mana hannunka mai sanda yace wa yuridu allazina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima wa'annan da suke biyar sha'awar ransu wa'anda ke biyar abun da rayukan suke so Allah ya ce suna son ku karkata karkata mai girma ku karkata daga biyar hanyar gaskiya kawai ka dinga biyar ra'ayukan shehu shi shehu haka yake so ma yarahu sawaban fa huwa sawab duk abun da yaga shine daidai to in duniya ta yi ittifaki ba daidai bane to shine daidai ما يراه خطا فهو الخطا ابن ده شيخ yake ganin kuskure ne to kula duk duniya ta ittifaki akan daidai ne to shine kuskure daidai kuma kuskuren shehu daidai ne daidan shehu daidai ne to kuma wannan kaga ba addini ake yi ba kai daidai a zo a ce kai daidai ko kuma kai kuskure a zo a ce kai kuskure wannan shine addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ya kamata a bi salo wanda ya kamata a sanar da shi yayi ba daidai ba kada ai mujamala domin na daga cikin abun da ya lalata da'awa a yanzu mujamalat mujamala ta yawa a cikin da'awa yayi ba daidai ba a kyale shi ai tai mai akramakallahu akramakallahu na daga cikin hanyoyi waɗanda magabata suke bi wurin ganin cewa a idan mutun yayi ba daidai ba a ga ya mai a kira shi sirriyan a ce mai to wani da kace kaza da yafi ko kuma kaza da ka fada ba daidai bane wannan kuma zaka yi cikin malaman ahli sunna su adda wannan shi ahli sunna ko yaushe idan yayi ba daidai ba aka ga ya mai alal rahab wasa'a ko yaushe bude take ya karbi ba daidai ba ya gyara abin da daidai ya karbi daidai ya gyara kuskuren shi ya ce to nan rana kaza na fadi kaza ba daidai ba ga daidai domin kada al'umma su dau kuskure su je su ci gaba da yada shi to amma shi shehu a idan aka ce shehu yana yin ba daidai ba to wannan yana suka a cikin shehu ta kashe da haka ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar Allah ta'ala yana son ya yahe mu amma su shedannu kullum babu abun da suke so illa su dinga jiwa muku waswasi kullun su dinga sa muku abinda zai gurbata addinin ku da haka a wata aya cikin suratul qaf Allah ya ce walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu haqiqa mu muka halicci mutun inji Allah kuma mun san duk abinda rayuwar shi take masa waswasi duk abinda ranka ke darsa maka Allah ya ce mun san shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce mu mun fi kusa da shi fiye da wannan jijiya wanda take mafisga wannan jijiya ta rayuwa da haka wannan ayar a cikin ta akwai manuniya cewa wasu su babu abunda suke bautawa illa biyar sarrasu illa shahawasu wannan ayar ta karantar da mu Allah yana son ya saukaka mu bayonsa da haka hadisi ya inganta a cikin musnad na al-Imam Ahmad al-Imam Ibn Khuzaima ya fitar da hadisin Ibn Hibban shi ma ya fitar da hadisin Abdullah Ibn Umar al-Imam al-Albani ya inganta wannan hadisin a Sahihul Jami' Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna Allah azza wa jalla yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu lalli Allah ta'ala yana son azuma rangwamen da yayi kamar yadda yake son azuma azima Allah ya farlanta mana salloli guda hudu az-zahar hudu guda biyar ina so in ci az-zahar guda raka'a guda hudu Allah ya farlanta mana az-zahar raka'a guda hudu to Allah yana son ka zo ma wa'annan raka'o'in guda hudu sannan idan ya saukaka maka yayi ma rukhsa a sallah ta tafiya kana cikin balaguro to Allah ta'ala yana son kuma ka zo ma rangwame shine kai raka'a biyu kasaru kenan kai raka'a biyu az-zahar la'asar kai biyu magriba kai uku isha'i kai raka'a biyu Allah yana son kai wannan to dan haka Allah ta'ala yana son ko yaushe a dinga zo ma sauki dan haka malaman usulul fiqh ke cewa idza ta'aradatil adillatu indal mustadilli baina at-taysiri wa at-ta'qidi fal aula an ya'khudha bit taysir malaman usulul fiqh suka ce idan dalilai suka ci karo ga dalili wanda Allah ya saukaka ga wani dalili wanda akwai tsanantawa to wani zabi malaman usulul fiqh suka ce ana bin sauki ne ga wata aya wanda a cikin ta akwai mafhumin kamar tsanantawa to zaka iske akwai wanda ta shafe ta da sauki da ka Allah ta'ala yace ma nansakh min ayatin aw nunsiha
alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in
da aka ubangiji ta Allah yace ba mu shahi wata aya ko mu mantar da ita sai mun zo da wanda ta fita ko wanda take gamanta da aka na daga cikin hikimar Allah ta'ala a cikin ayoyin sa Allah yana saukar da wata aya dan sauki kuma wannan shine muradullahi ta'ala a cikin ayoyin alqur'ani da kuma cikin tashri'in shi Allah ya kawo mabayun sa sauki a cikin al'amura na yau da kullum da aka shi addinin musulunci gabaɗaya addini ne na sauki inna allaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah ta'ala yana nuhin sauki ne gare ku ba yana nuhin tsanani ba da aka shi addinin musulunci gabaɗaya addini ne na sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yace yassiru wa la tu'assiru bashiru wa la tunaffiru annabi yace ku saukaka kada ku tsananta ku yi bushara kada ku kore mutane addinin musulunci ba addini ne na kafirtawa ba addini ne wanda yana son saukakawa ko yaushe a dinga saukakawa idan al'amari yana da sauki to a saukaka shi amma malaman aqida suka ce babu sassautawa babu saukakawa a cikin aqida ita lamarin aqida lamari ne wanda babu sauki lamari ne wanda ko yaushe aqidatan dai aqidatan isa al-imam al-lalakai a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunna yake bayanin cewa ya kamata ko yaushe musulmi ya dinga bibiyar zuciyarsa ya dinga binciken rayuwarsa wai shin game da manzila ta aqida ya ne matsayina ya kamata ko yaushe musulmi ya dinga binciken ranshi aqidar ga ta ahli sunna ni menene matakin imani na akan ta ka dinga ba kanka notes ka ba kanka maki na aqida shin a cikin 100 kaso nawa gare ka duk lokacin da kaga ka sauko daga 50 cikin 100 to aqida ta samu matsala duk lokacin da ahli sunna yaga cewa aqida shi daga 100 ya sauko har yana 45 to wallahi ya kamata kullun ya dinga dawowa yana gyarawa domin akwai ahli sunna da yawa wa'anda ba su san cewa sun hita daga mazhabar ahli sunna ba bai sani ba yana nan yana ganin cewa shi ahli sunna ne amma ba ahli sunna bane saboda aqida ba abu ne wanda ake wasa da ita ba al-aqidatu amrun muhimmun jiddan aqida tana da muhimmanci kuma aqida ta ahli sunna ba tana nuhin kafir ta suwa bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin da al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad insha annabi yace duk wanda yace ma musulmi dan uwan shi ya kafir faqad ba'at bihi ma ahdihima annabi ta hakika ta dawo ma dayan su kawai kana ganin mutum kace kai kahiri annabi yace to za ta dawo ma dayan idan ta je kalimar ta iske ba kahiri bane to za ta dawo ma haka wajibi ne mu dinga taka tsantsan da abin da ke fitowa daga halus san mu kada haka nan mu ta bada kalimar kahirci muna rarraba ta kamar yadda ka san mu to yana raba fiya wata haka wani zaka ga shi ya dau kafir ta suwa kawai sana'a yaji ana kahir ta mutum a ce wani kahiri wani ka shi nan yake jin dadi yake san yake samu hamasa haka kalimar kafirci ba kalima ce ta wasa ba ita aqida ahli sunna aqida ce wadda da kafir ta suwa da shigar da aljanna da shigar da wuta ba aikin mu bane domin akwai dawabit na takfirul muayyan akwai wasu ka'idodi da malamai ke azawa kafin a iya kafirtar da wani mutum kakin ka ce wani kafiri ne to akwai ka'idodi da malamai suka aza sai idan tabaqat alaihi hadhihi dawabit fa huwa kafir kuma akwai wanda tantabit tantabiq alaihi jami'ul adawabit lakin yantafi minhu dhabitun wahidun fala yukaffar fala yukaffar ba kafirtar da shi kamar misali wanda ya cika sharuɗa a kafirta sai dai jahili ne kaga ba kafirta wanda jahili sai dai a ce mai irin wannan aiki kafirci ko kuma aiki irin wannan aiki ne na kafirci to gaskiya ya kamata ahlus sunna mu dawo mu dinga karanta ire-iren waɗannan littattafan mu dinga karanta su akwai wani littafi da Muhammad Jibrin ya rubuta Allah ya gafarta masa dawabitu takfiril muayyan littafi ne wanda ban mance kissan littafin Allah ya kara ma malamin mu lafiya fadilatul doktor Samaila Sinef Allah ya kara masa lafiya a shekarar 2017 shekara nawa yanzu 2017 shekara 10 an yi 10 kai malam ka zuba da yawa shekara 9 shekara 9 da suka huce mun tashi da wata irin hamasa zaida ta kafir taswa da bid'antarwa akan wata ka'ida ta Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya ji kanshi da rahama man lam yukaffir al-kafira fa huwa kafir kawai muka riki muka zauna wannan ka'ida duk wanda bai kafir ta kafiri ba shi kafiri ne da haka da an zano dan ka za mu ci kafiri ne akai tabanna malan to haka muka zo inda malan a ranar alhamis muna tattauna akan kafir ta wani mutum sai malai yace ai ahlus sunna suna da dawabit akwai wasu ka'idodi kafin a iya kafir ta mutum yace kuma wajibin ku ne ku da ke bisa kan tafarkin da'awa dan nan gaba ku karanta wannan littafi malai yace zai dauko mana littafi ya shiga ya dauko mana littafi ne wanda bai wuce safha 100 ba yace yanzu ku ansa ku yi photocopy shi na an shi littafin nayi photocopy shi na karanta shi ina cikin karanta sai nake cewa kai wai ka san da yawa da mun ka hidda cikin musulunci akwai matsala malam ba sai ta ba karshen ta ma ai an yi wasa muna za mu hita ba mu sani ba muka zo muka ce malam mun gode Allah ya saka da alkhairi amma dai an yi banna da yawa yace to yana da kyau da'iya kafin ya iya isdarul hukm ya san menene matsayin shari'ar musulunci akan wannan hukunci sai muka yi taraju'at muka sake dawowa akan wasu mutane da muka yi ta fitarwa ƙarshe kuma sai malai ya ce mana kai ku saurara shi wannan musulunci ho ba hidduwa ake son a yi ta yi ba shigowa ne ake son a yi kuna gane ya jama'a wanga wani sabon karatu ne yace shi wannan musulunci ba son ne ake a yi ta hidda mutane ba a ce wanga ya hida a son ne ake in ya shigo a yi duk yadda za a yi kai ya hida a yi mai gyararraki a yi mai lavage du cerveau a wanke mai kwakwalwa in ma bid'a gare shi in ma shubha gare shi in ma mi gare shi a zauna da shi a wanke mai kwakwalwa tes a ci gaba da tahiyya da shi in kuma shubhar shi ta yi girma wanda ake ganin wanga yayi girma ha in an ka ce a ci gaba da hulɗa da shi to akwai matsala to a maida hay alhamish ai tahmishin shi gashi nan amma kamar babu shi nan sai ya ga shi buha a kirar dikanta a kyale shi musamman an gaba da mabiya da yawa yanzu me ya kashe shi a garin kunni a kida shi a me ya kashe ta hamish kai ka ce babu shi a babu yan shi a garin ka wallahi ni man cewa nake da akwai wasu jigajigan arnan shi'a a cikin garin ga man cewa nake da su a satin da ya gabata akwai wani dan uwa dake jamhuriyar tarayyar Najeriya ya turo min bidiyo wani jijjigin dan shi'a a garin nan yana kahirta Abubakar Siddiq da Umar dan Khattab sai ke ce mini daktar ya kamata kuma saraddi nace me za mu ce masa nace ni ban ma san da shi wallahi ci wallahi wanga video in ba dan da kai ka turo min shi ban san inda zan gane shi ba sai ci ai yana da safaha a Facebook nace an ha yace ya fara bani labarin shi ai yana nan yana tabanna yana kafirtar da sahabban annabi yana kaza yana kaza yana kaza nace to kaga banda labari yace ku da kuke da labari kuma saraddi ci amma mu dan wallahi ba mu da labarin shi nace kuma duk radda ka shigo kwanni zaka fahimci lalle shi a ta mutu sai dai an shifa da suke a bisa kan social media shi kuma social media ba nan ake gano kana da sha'abiya ba inda zaka ga malami ya tara littattafai jigajigan littattafai ya zauna shi kadai cikin ɗakin matar shi yana muhadarat yana kahirta mutane cikin ɗakin matar shi ko kuma ya zauna cikin masallacin da bai wuce mutum uku na ka sauraron shi ba yana kahirta Abubakar da Umar da kuma shi da kanshi ya san waɗannan sun yi shi zama mutanen ƙware sun yi koshi sun yi uban shi haka ya kamata mu gano cewa wannan aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a aqida wadda tana da manhaji dan haka mu rassama khutta a matsayin mu na du'at ya kamata duk da'i ya zama yana da khutta menene yake son ya cimma akan da'awar shi wani wallahi zaka iske da'awar shi banda cin mutuncin malamai da cin mutuncin magabata da zagi da kafirta so ba abin da ke cikin da'awar shi shi wannan ba manhaji ne na da'awa da'awa bata cika son salitul lisan ba a ce mutum yana da kaihin halshi ba a so haka na da'awa domin Allah ma cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana wasu ba su da hikima in babba yayi abu akwai yadda ake bi na salo na gyara mun babba kuskuren shi amma zaka ga ya shiga cikin social media yana ta zagin manyan mutane Allah ya sauka to kaga wannan addinin musulunci yana lura da sauki shine al-Imam Sa'di a cikin qawaid din shi yake cewa idza ta'aradat menene idza ta'aradat al-masalih marratan ba nan bane baitin wanda yake cewa wadiddu utazahumul mafasidi yurtakabul adna min al-mafasidi eh ba nan bane eh irtikabul akhaffu dararain na an samu maslaha an samu mafsada to shari'ar musulunci sai ta dibi menene yafi sauki ga musulmai domin shi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nuhin sauki ne gare ku ba yana nuhin tsanani ba dan haka kuma wannan ayar ta yi nuni akan cewa Allah yana son saukaka ma bayu a cikin bauta shine wa khuliqal insanu da'ifa kuma ya kamata ga mutum ko yaushe ya dinga kokarin kama jikinsa a cikin ibada wurin bada ibada ta yadda ya kamata kada ka dinga yin baya baya ana son kullu a dinga ganka gaba gaba don ba a sarrar da mutuwa za ta dukarka ba wanda idan muka lura akan saha yau latiza wannan da suka yi da'awa shekaru aru aru suka bada lokutan su suka bada rayukan su suka bada karfin su wurin daga kalimar la ilaha illallah wasu sun yi iya kokarin ganin sunna ta kahu a cikin wannan kasa da makwabciyarta to zaka ga yau wasu matasa suna ganin su ne kafirai su ne yan bid'a ana kokarin a nuna ba su yi komi ba a ruguje aikin da suke ayi kokari a maida su baya wannan kuma ba manhaji bane to shine Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa wa khuliqal insanu da'ifan shi dan adam an halicce shi yana da rauni da'ifan ya zo ne da nasba domin yayi munasaba da ayoyin da suka gabata wasu suka ce ko kuma ya zama mahallal lahu min al-i'rab sai ya zama hal an gane domin sifanta dan adam ne bayan wanda yafi kowa sanin dan adam sai sifanta shi da rauni Allah yafi kowane makhluki sanin makhlukin halittar da yayi ya san dan adam kamar me sai yace wa khuliqal insanu da'ifan man alladhi khalaqal insa Allah to nan kaga sai an kai bina'in shi limalam yusamma fa'iluhu an yi ginin shi ga abinda ba an bace fa'ilin ba jalla ce wa khuliqal insanu da'ifan an halitta dan adam mai rauni sai aka kashi akan halu shi kuma alwasfu ba'da alma'rifati halu a kaida malaman nahwu walwasfu ba'da an-nakirati na'atu ku rike wannan kaidar malaman nahwu suka ce alwasfu idan aka kawo siffan ta abu bayan ma'rifa to zai zama hali ne an gane wa khuliqal insanu al insanu khuliqa da'ifan to kenan da'ifa menene halun ne domin nan wasfun ne ba'da al ma'rifati al ma'rifatu ita ce al insanu kuna gane wa to sai ya zama wannan ka'idar tana hiddo muna al halu tana hiddo muna an na'atu domin kada mu rikice mu gaza hiddo an na'atu mu gaza hiddo al halu shi al halu wa tamyizu mansubani al ikhtilafi al wada'i wal mabani kamar yadda malam hariri ya ambata a cikin mulhatul i'rab ina fata an gane wannan to Allah ta'ala ya ganar da mu ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu na'am aram
ya ayyuhal ladina amanu la ta'khulu amwalakum بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم
نعم
إن الله كان بكم رحيما
وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما wannan ayar aya ce da take bayani akan hukumce hukumce na cinikayye da aka mala abakar gumi a cikin raddul azhani yace thumma shar'a fi bayani ba'd al muharramat al muta'alliqati bil amwali sai Allah ya shiga bayanin hukumce hukumcen wasu ababe wa'anda aka haramta wa'anda ke da alaka da dukiya wal anfusi da rayuka ifra bayan al muharramat al muta'alliqati bil ibda'i hifzun li huquqi du'afa karshen bayan Allah ya yi bayanin hukumce hukumcen abinda ke da alaka da auratayye da hukumce hukumcen da ke da alaka da tausayawa da Allah ya yi bayinsa ba dan komai ba dan hifzun lil huquqi du'afa li huquqi du'afa dan tsare haƙoƙin marasa ƙarfi masu rauni sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku inda kuka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku bil batili da bata da banna ai bil harami da haram domin nan fi shar'i idan aka ce bil batili kar riba kamar riba wal gasabi da kwace kamar a kwace mutun dukiyarsa ko kuma kudi da ruwa illa an takuna tijaratan to sai idan yazo wani kasuwanci ne domin nan illa lakin sai dai an takuna tijaratan bin nasbi an karanta da nasaba wa fi qira'atin bir rafi'a wa ta qira'a an karanta da ruha ay takuna al amwalu amwala tijaratin sadira an taradun minkum sai ya zama wasu kasuwanci ne wasu kudade ne wanda suka fito daga kasuwancin da yake an samu yarjejeniya tsakaninku da kuma dadin rayuwa to falakum an ta'kuluha kun samu ku ci wannan dukiyar wa khussat tijaratu bizikri malaiti an kebance kasuwanci da ambato anan duna ghairiha banda abunda ba kasuwanci ba kalhibati kamar kyauta was sadaqati da kyauta da sadaka alhiba ita ce kyautar abu wal wasiyati da wasiya lianna tasarrufa fil amwali domin jujjuyawa a cikin dukiya biha da wannan kasuwanci ne bit tijarati yutasarraf bil amwal da kasuwanci ne ake jujjuyawa da dukiya ka bani gishiri in baka manda ka zo wuri na sayan gishiri ni na so shi dala 20 in sai da dala 22 ko dala 25 kaga na samu riba dukiyar ta jujjuya kuma li anna asbabar rizqi muta'alliqatun biha ghaliban kuma saboda dalilan arziki suna da alaka da kasuwanci mafi rinjayi wa li annaha arfaqu bi zawil muruati kuma saboda ita kasuwanci tana da tausasawa ga mai murua wurin ya samu dukiyar shi halal malak bisa kan yayi roko domin duk mai murua yayi son ka bashi kyauta ka saye gare shi afwan bisa kan ka bashi kyauta ko kuma ka masa sadaka duk mutumin da ke da kima yayi son ya sayo daidai da big ijikka ya kasa ka saye ta jikka bi bisa kan ka bashi sadaka jikka duk mai murua yayi son haka ne domin idan kana bidar abun da ke kashe zuciya ka kashe zuciyar bawa na farko ka karo ku na biyu ka kawo sadaka yawan ba da sadaka yana kashe zuciya isa zaka iska wasu malamai na dauri illa man rahima rabbina daga cikin babban abun da ya kashe musu zukata jiran ko ta kwana. Malam yana jiran a daura aure a bashi kudi, yana jiran a daura a zana suna a bashi kudi, yana jiran alaji yazo dan sallame sallah a tara mai yan kudade, to wannan sai kashe zukatan wasu malamai. Sai kaga malami baya sana'a. Bai sana'a hori bale ta baki, jiran yake Allah ka bamu mu baku. Shi jiran yake Allah ya baku ku bamu. To kada kai malami ka yarda ka shigo ciki in Allah ya baku ku bamu. A'a ka shigo ciki in Allah ya bamu mu baku. Haka ake son malami ya zama. A ce malami da'iya bai sana'a hori bai sana'a baki an samu matsala. A tambayi ana zauna zama na malami a ce wai menene sana'a ka kai malam? Kaje a kawai in kudin wata sun taho muka sarrafa su. An samu matsala. Dole malami ya zo neman aure a dinga mai gani gani. Sai wato kai akaramaka Allah ba ba mu son baka yare tambani. Akwai wasu abubuwa da muke nazarta ma. A kiga ya masu. Ko a ce a malam yarinyar ka san tana da avenir tana karatu. Eh karatu take yi malam saboda malam bai da wata sana'a jin ake kullun musamman in ya sha boko ya koshi. A ce no malam. Wato shek ya kamata ustaz ka gano al'amarin ba yadda wato dan bariki in ya sha bariki ya anne kwatamta ma mala akarbaka Allah shi kuma bai gane ya ido sun ruhi son yarinya yake to amma idan malam yana da sana'a an kaga malam ya shigo cikin wani kwamfilan gizina to za a ce wato akarbaka Allah yarinyar tana equal amma babu matsala auren za a bar sai ba kansa ha to da haka ya kamata malamai a nemi sana'a tashi a nemi sana'a wannan karantarwa ce ta annabawa a aikace shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam banda yayi shi a aikace sai da yayi shi a fadi ya fada kuma ya aikata qaulan wa fi'lan fadar shi da aikin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku ci daga abinda hannunku ya nema domin annabin Allah annabi Dauda ya kasance yana ci daga aikin hannunsa annabawan Allah wasu zaka iske suna dinki saka suke shi annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiyo yayi ya kasance yana kiyo ga Qurayshawa kuma suna bai kudade da haka kai ba ka nemi wata sana'a wanda zaka kore ma bakin ka kuda idan alhazai suka san cewa baka da wata sana'a jira ne kake zaka gari ne ya shigo tsakaninka da su sai kaga ka kira alhaji musamman alhazan mu da yanzu illa yan kadan ne ke jin tsoron Allah ba kowa ke ba malami kima shi ba shi wani jiran yake ka kwankwasa bakin kohoshi ya walakanta ka wani bai baka ma kwankwasa mai ba jiran yake a gode bai ga abin da bai aikata ba yuriduna an yuhmadu bi malami fa'al amma a anniya godewa a ce ka alhaji Allah ya saka da alkhairi ai mun ga kuna ma malamai kokari kuma shi komai bai ba yace ai baka ma sani ba ai masallacin unguwa kaza nace a bude toilet din shi a bude kwano zamu gyara shi kuma wallahi ba wani gyara da zai masa kona alhaji irin haka ta same shi ta rudun duniya sai yazo makaranta ya ce abu da kwano zai gyara shi wala akar baka haka zai barin kai an bude kyale kuma ya haita mutum eh babu yadda kuka iya yazo inda malamin mu Allah ya gafarta masa yace alisa hotais eh nace tais sili plafon na makaranta gaba ɗaya da nawa ne yace zan kawo shi shi haba malam ai aikin Allah ya kamata mu yi shi wallahi haka akai har yau bai ka kuɗa guda ba ya iske wani malami na an gina masallaci masallaci yake wace gaskiya wannan masallaci ya kamata a sa mai karo yace alisa ai dai bi aka lisa ya hita mutum malam har yau ana yi to dan haka wasu son suke ayabe su a ce alhaji wani yana kokari ka alhaji Allah ya saka da alkhairi su kuma mutanen kwarai son suke su yi aikin alkhairi ba amma san suke wannan aikin ba wannan shine alama ta mutunin kirki shine ubangiji ta'ala ya bayyana a cikin wannan ayar cewa kada ku ci dukiyar ku da banna sai a kasuwanci wanda an yarde mai idan kasuwanci ne wanda yake an yarde wa ku wa ku ne ka yarda an taradin minkum da yarjejeniya tsakaninku Allah ta'ala ya ce babu laifi na yarda ka yarda wala taqtulu anfusakum Allah ya ce kar ku kashe kawunanku inna allaha kana bikum rahima, lalle Allah ta'ala ya kasance mai jin kai ne gare ku. A wannan ayar zaka iske akwai bayanin hukumce hukumcen tinikayi da ake tinikayya saye da sayarwa wanda malamai suka tattauna akan akan ma'auni na shari'ar musulunci. Za mu fara da saye da sayarwa wanda yake yawa a cikin al'ummar mu a yau, wanda kuma ya kamata al'ummar mu su shiga taitayin su, domin kada ya zama kana samun riba akan abin da haramun ne sokakken kasuwanci, ka zama kana ci da iyalinka da haramun, kaga banna ta abu. Akwai bai'u silati qabla qabdiha, sai da abu kafin ka rike shi, wanda shi ake cewa bai'u ma laysa indaka, cinikin abun da ba shi ga hannunka, wanda yana daga cikin cinikai yadda da yawa daga cikin ƴan kasuwan mu suna yin shi illa man rahima rabbi, musamman wasu ɗaiɗaiku daga cikin masu canjin dola zuwa sifa ko kuma dola zuwa naira ko abun da ya kama da haka. Zaka iske ya zo wurinka wurin canji, kai ko baka da canjin, baka da kuɗin, baka da naira, sai ka amshi kuɗin shi ka je ka yo canji, ka zo ka hidda riba ka bashi kuɗin. Malamai suka ce wannan kasuwancin bai halitta ba, irin yadda wasu daga cikin ƴan canji ke yi, su amshi kuɗin mutum kuma ba su da kuɗin, ko kuma irin yadda wasu masu sai da kayayyaki ke yi a bisa tituna na hanyoyi. Zaka iske ya iske ya gamu da wani yana sai da ababe, sai ya ce mai nawa wanga abun yake, ce jikka 60, sai ce to babu matsala. Yanzu sai ya amshi abun ya gudu ya je wurin mai saye ya ce to ka kaji ka 80. An fahimci wannan? In ya saye shi jikka 70 sai ya zo wurin wannan mai jikka 60, sai su yi ciniki, sai ya ce to ka san al'amarin nan hosi a hankali, na sai jikka 40 da bet. Wannan haramun ne jama'a, kuma da yawa suna ci da iyallansu da irin wannan kasuwanci. Ko kuma ya zo sayan salula, baka da salular, baka da kalar da yake so, ci Infinix kaka so, to ina zuwa zamna ina zuwa, sai kai sauri ka tafi wurin inda aka sayar da Infinix, sai ka yi cinikin ta ka taho da ita, ko kuma ka yi cinikin ta ka saida mai ita kun babu ta ga hannunka. Yace ka bari jikka 70, yace a'a Infinix ta yi a da sai jikka 80. Yanzu in ya sayi jikka 80 sai ka ce to zauna ina zuwa, sai ya tafi doko ta wurin wanda kai sayar da Infinix, yace harka ci ina zuwa, ce ka ganta. To wannan duka suna daga cikin cinikai yadda ake yi, bai halitta ba, haramun ne. Ko kuma dan sakai ne yana sai da haƙi, sai ya ce mai ka jira ina zuwa, shi kuma bai da haƙin. Ko kuma su yi waya su ce alhaji ina son tiya 100, sai ya ce to jikka 100 zaka kawo, duk tiya jikka, kuma bai da haƙin. Sai ya turo ma jikka 100 a ta nita ko a ta amana ko kuma cikin kafafen sada wannan ture-turen da ake yi. Yanzu sai ya jira sai ka tafi kayo cinikin haƙin, sannan ka tura mai su, kuma baka da su. Kai malamai suka ce na daga cikin bai'u ma laysa indaka, haƙi ne ka yi comment, suna ƙasar da ba su shigo hannunka ba, to bai halitta ka saida su ba sai sun shigo hannunka, sun zo ga ka ka gansu ba su lalace ba sai kuma sannan ka yi cinikin su. Don haka Abdullahi dan Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manibta a ta'aman, duk wanda ya sayo wani abinci fala yabi'uhu hatta yaqbidahu, kar ya saida sai ya damke shi sai ya shigo hannun shi. Wannan bai'u ma laysa indaka kenan, ya kamata jama'a mu kiyaye wannan, shine bai'u tajiri ma laysa indahu, kuma haramun ne shi ma wannan, mutum ya saida abinda ba shi ga hannunsa. Ko kuma bai'ul muharramat, kamar ka saida abun da haramun ne amfani da shi, kamar saida kurkura, kaga ita kurkura haramun ce. Duk malamai waɗanda suke ulama'ur rabbaniyuna, malamai na Allah, sun yi ittifaki akan cewa kurkura haramun ce, dan haka sai da kurkura sai da kwaya ne da wanda ya sai da kurkura da wanda ya sai da wiwi ba su da bambanci da wanda ya sai da giya ba su da bambanci dan mi saboda annabi ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram dukkan maye giya ne ko dukkan maye haramun ne idan ka tabbatar da cewa kurkura tana sa maye to lalle tabbas ita ma giya tana sa maye to qiyasan ala al-khamri ita ma kurkura ta zam khamru ina fata an gane wannan jama'a da haka wani malami da aka zo ana mai bayanin kurkura ana mai bayanin kurkura bai gano ba sai ya ce a kawo mai ita kakin ya mata hukunci to shi malan makoyi ya ce ma wani ya sha sai ya dan kurba yanzu da ya kurba da yayi ko da ya hulka ya ga kanshi likita nan bisa gado asibiti yace haramun ce haramun ce haramun ce har tashin kiyama haka shi ma wani alfa ana bayanin kurkura 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 bai san mi a kurkura ba sai da aka kama ita kurkura ko da ya hulka ya ga kanshi ana sa mai ruwan jiki sai yace karhe nawa aka ce mai karhe kaza na bare shi yace to ba dazo bane aka ce a tunje ka fade baba tunje bai san inda yake ba to wagga abu jama'a haramun ci kuma ban tuna akwai wani malami na Allah wanda zai fahimci lalle ga hadarin ta ya halitta ta Allah ya kare mu jama'a dan haka sai da abun da yake haramun ne shi ma haramun ne ba a sai da kayan kide-kide haramun ne sai da kayan kide-kide kayan raye-raye haramun ne duk wani abu wanda zai zama haramun ne kamar kayan algina kayan kide-kide kayan musika to su ma duka wannan haramun ne kamar sai da makami dan a yaki musulmai wannan haramun ne dan Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan na daga cikin kasuwanci wanda yake haramun bai'ul garar ciniki na garare shine cinikin abinda ba a sani ba cinikin abu majhul abinda yake majhuli ne annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha an bai'il garari hadisin al-imam muslim ya fitar da shi yana hani game da ciniki na garari kamar misali ka zo da abu cikin buhu cikin kwali sai ka ce mai kaga kajin ga na cikin kwali wallahi na kware ne a ba a gani sai an bude shi bai'ul garar abinda ba a gani ba wannan daga cikin ciniki wanda yake haramun ko kuma bai'u sunayya ciniki na toga cewa malamai sun haramta shi kamar mutum ya saida gonar itace gonar dabino ko gonar mangoro sai ya ce na saida ma duka gaba daya amma banda dabino guda banda iccen dabino guda wani na baka sani ba sai ya bari sai dabino yayi kyau sai ya ga wanda yake kyau sai ya ce ai shi ne ka nuhi malamai suka ce ba a yarra wannan ba amma in ya zama cewa kai wanga icce shi ayi ciniki amma banda shi to ya halitta ina fata an gane wannan yawwa to haramun ne wannan ciniki domin hadisin da al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi yace was-sunayya illa an tu'lama da toga cewa sai in an santa sai in an san abin da ka toga ce sannan na daga cikin kasuwancin da yake haramun talaqir rukuban wanda shi yake yawa a cikin al'umman mu haduwa da ƴan ƙauye ya hito daga karkara ya doko hacin shi sai ka tare shi bisa hanya ka ce nawa ya ce dala 80 sai ce ka bari habra in sai dala 60 sai a bambare ci ka san in ho katta ka suwa wahala za kai ka sai da min shi dala 60 sai ka sai gaba ɗaya buhu 50 ka sai ke dala 50 ko 60 sai ka zo cikin kasuwa ka sai da duttiya dala 150 to annabi ya hana wannan domin haramun ne talaqir rukuban الامام البخاري في تدى ونن حديثي حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم يتي kada ku hadu da ɗan ƙauye ku sai abubuwa gare su sannan daga cikin ciniki wanda yake haramun bai'ul akh ala bai'i akhi sayin ciniki akan cinikin dan uwa yazo yana cinikin wannan waya yace na siye dala 150 sai ka ci na siye jikka a baka sai sai in ya hita to duka wannan suna daga cikin abun da ayat da ta kumsa wannan illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai an akwai yarjejeniya ya sai salula gare ka nan sai ya duba ya ga bata yi mai ba sai ya ce kai ban yi raba shi abu ka shikenan ciniki ya walwale amma bai waka ce a tunda ka bude ta kasi a kamar ya nasi a ban sai ba amshi abuka na hausa ina fata an gane wannan to insha Allah ta'ala gobe zamu ci gaba da bayanin wannan nau'i na cinikayya wanda malamai suka ambata wanda yana da hadarin gaske ƙoran gaske kuma ana cinikayye da su abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi